الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan daya shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata wani misali mutum ne ya ce zai turo kuɗi ka saya masa fili kai kwa kana da kuɗi a ajiye a wajenka sai ka ga hilin da ya dace da shi sai ka saya da kuɗinka shin za ka iya dora wata riba in ya turo kuɗin misali ya turo 500 wannan fili kai kwa ka saye shi 450 kwarai da gaske tunda ka riga ka zuba kuɗi ka saya ya riga ya zama naka koda baka zuba kuɗi ba indai kun yi ciniki kina ya zama naka kina idan ya turo kuɗi zaka iya kudda riba in ya so sannan ka bashi takardar fili anan abinda muke so mu gane kenan kai zaka iya zuba kuɗi ka saya wannan kuma shine yafi dacewa ko ka je kai cinikin hili a sayar maka da shi a matsayin ka yake kenan in a matsayin ka yake kana da wani kuɗi zaka iya kawowa ka bada idan ka bada kenan hili a matsayin ka yake sai ka yi wato sai ku yi dau lokaci da su lokacin da zaka zuba musu kuɗi idan ya turo kuɗi a wannan lokaci sai ka dauka ka zuba sai ka fidda ribar ka abinda muke so mu gane fili ne ka saya 450 kai baka da kuɗin saya
baka saye shi ba sai da ka ji labarin sun matsan can fili wanda da ku sami fili a da magaram wanda da zai kai ya wuce zakatin 700 muna bukata wannan labarin to tunda kai kana da kuɗin ka a je sai ka joni fili na shi ka da shi da misali sai ka saya sai ka ce mu to an samu 700
yawa wani misali mutum ne ya yi maka sakon cewa yana bukatar fili kamar na jika 700 lokacin da ka je kenan ya tuntube ka yana bukatar fili wanda bai wuce jika 700 kai sai ka shiga cigiya da ka shiga cigiya sai ka samu fili a jika 500 ko a jika 600 sai ka zuba kudin ka ka saya sai ka ce masa to ga fili amma kudin sa jika 700 ne wannan ya halatta tunda ya riga ya zama naka mallakar ka ne kenan sayar masa ne da zaka yi kuma kai ga iya abin da ka dora na riba wannan halaka ne babu wata matsala akan haka ka riga ka saya naka ne an gane ku kenan anan a matsayin naka ne ka saya sannan ka sayar masa kenan abin da ya hauna riba wannan halakin ka ne na'am
da a ce ya ba da sashi daga cikin yanci
sai ya
cika ya wanda
yake wai kamar misali ya bada wani bangare na cewa a saya masa fili ya aiko jika 500 yace in ma da ciko zai yi a saya masa fili dai wanda kare ya wuce jika 500 ko 600 ko 700 in yayi yawa to sai ya aiko 500 sai aka samu fili na jika 600 zaka iya cika jika 100 ka saya sannan ka dole ribarka ba maganar ka cika in ka cika ramta masa ne kai dan ba naka bane ba da kudin shi aka sayi filin da kudin shi aka sayi filin inda kamar misali zaka zo kai cinikin fili ne a sayar maka da shi idan aka sayar maka koda an maka alƙawarin sai nan da wata 6 zaka zuba kudin to sai kaga wani yana buƙatar fili ko ya ai turo maka sakon yana buƙatar fili sai ka ce masa to ga fili amma kudin shi kaza ne idan yana buƙata kenan zai tsaya da kai da shi ne kuka yi ciniki ba da kai da wancan ba kai tunda ka riga kun yi ciniki da wancan a matsayin ka yake kenan shi in ya masa kenan zai biya kudi in ya biya wannan kudi ka huda ribar ka zaka iya kaiwa ka zuba musu kudin su in kamar lokaci yayi ko kuma kafin lokaci tunda kudi ya zo hannunka kamar misali a nan sai yanzu in sari kaya a wajenka ba ni da dala sai in ce sayar mun da su mu yi ciniki yaushe za ka ban kuɗi sai in ce maka nan da zuwa wata uku wannan kaya sai in ɗauke su in je in kasa su kasuwa duk wanda yake da bukata ko wanda ya turo mun kuɗi in sayar masa da wannan kaya tunda ni na riga na saya amma kuɗin kaya ana bi na bashi kina a matsayin mallaka ta ne inda ci a yi amshi saya mun fili kenan in ka je kuka yi ciniki da masu wannan kenan shi shine ka saya ma kai ba kai bane ba ka saya amma inda kun gama ciniki kenan kai aka sayar ma sannan daga baya in shi yana bukata sai ka sayar masa abinda ya hau na riba ka dauri bakka na'am to abinda yake a jimurce dai ci ayi fakada habida amal man taraka salata al-asr fa qad habida amal duk wanda ya bar sallar al-asr da gangan barin ta fa da gangan shine har lokacin da ya fita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qad habida amalu aikin sa ya zube ko ya zamanto a bisa fuska ce wanda take ta tsuratarwa da tsawatarwa domin sallar al-asr salla ce mai girma dan haka malamai suka tabbatar da cewa ita ce as-salatu al-wusta wadda ubangiji ta'ala ya mana umarni game da kiyaye ta da yace hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta ubangiji ta'ala yace ku kiyaye salloli ku yi su a lokacin su sai yace was-salati al-wusta ku kiyaye sallah mafificiya al-wusta bi ma'ana al-fudla idan aka ce al-awsat shine al-afdal kamar yanda yake fada qala awsaduhum alam aqul lakum lawla tusabbihun ay afdaluhum to shine yace was-salati al-wusta ku kiyaye sallah mafificiya kaga wannan yana nuna cewa sallah ta al-asr tana da matukar muhimmanci da daraja da martaba a wajen ubangiji subhanahu wataala bayan da tana ciki bayan tana cikin kenan rububi da aka ce hafizu ala salawati tana ciki amma sai aka ware ta da ambato aka ce was-salati al-wusta kamar yanda hadisi yake cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin khandaq Umar Allah ya kara masa yadda gaf da fadawar rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin bakakken maganganun da zagi ga kafirin Quraysh an gane ku yace ya rasulullahi wallahi ban sallaci sallata al-asr faci wannan lokaci ga yi rana ta zo gaf da fadawa manzon Allah sai yace wallahi ana ma sallaituha manzon Allah yace wallahi ni ma ban sallace ta ba maza Allah sai yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafuhum nara shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr maza Allah yace Allah ya cika cikkunan su da kaburburan su da wuta sun shagalar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta al-asr maza Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban sa wadanda ba su yi ba aka je aka yi arwalla bayan rana ta fada sai da aka sallaci sallah ta al-asr sannan aka sallaci magriba wanda wannan shine dalilin da wasu malamai suka ce kubutacciyar sallah dole ne a jero ta tare da wanda lokacin ta yi tare da cewa malamai suka ce a karin aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idantar wajibci sai dai in kuna so ma ku kafa cewa wannan wajibi ne sai kun aro wancan hadisi da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli a magana mafi rinjaye jera kubutacciyar sallah da wanda lokacin ta yi sunna ne ba wajibi bane dan haka shi dai yace man taraka salatal asri faqad habita amalu yace aikin sa ya zube na'am
kamar wasu masallatai za ka ga akilla suna diban hanya haka ko titi to wasu kuma za ka ga ta karkace haka to kamar wasu masallatai waɗanda abin kamar yanzu wannan kuma sai a ce ga arkilla nan to sai limin dibiyo nan amma ma mu sai ga suna dibin nan to shine hukuncin su ma mu din da wasu bi wani kuma ya tsaba
wai dangane da so da yawa yace kakan ga masallatai wani alƙawla shi ta karkata ta danyi gusum wata ta danyi arewa wannan kasancewar a inda ake samu wannan matsala wajen awon filaye zaka samu wata unguwa karkatacciyar unguwa ce sai kamar rasa ina alƙibla take kallo wata unguwar in ka je sai kaga cewa kamar yamma ake kallo wata sai kaga kamar gusum suke kallo wata kaga arewa suke kallo yanzu je kanan kusan yana suke kaga sai ka rasa ma ina ne zaka fuskanta ko wata unguwa nan kusan ga unkulliya idan ka je sai ka rasa ina ne alƙiblar wani yana kallon nan wani yana kallon nan yanzu in aka ce ka sallaci sallah a cikin asibiti ka fuskanci alƙibla in dai ba masallacin da aka gina ba an baka aiki saboda awon wurin ne a karkace yake abinda muke so ka'ida iya abinda Allah ya wajabta mana mu da muke nesa ga Ka'aba ba ma hango ta da idanunmu shine mu fuskanci wajen da take ba a ce ba a gabas din ma sai an dan karkata an yi gusun ko sai an dan karkata an yi arewa kamar yanda wasu masu shishigi a cikin addini wai mutum ya fuskanci alƙibla wai sai ya dan karkata sai ya ce wai Ka'aba a nan wajen take wace na'ura ka sa ka leko ko kuma me aka sa aka auna aka saita daga nan harcen jahar kadai Ubangiji ta'ala ya wajabta mana mukalla kamar yanda yake cewa alhaqqu min rabbika fala takunanna minal munkari walikullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lalhaqqu min rabbika wama allahu bighafilin amma ta'malun ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الشاهد شاي فولوا وجوهكم شطره شطره أي جهته كجوه يفسكو جنكو واتو وجن اند كعباتك وجن اند مسلاتي من الحرمائك kaga tunda anan yanayin mu mun san a gabas take gabas kawai zamu kalla ba maganar in mun kalli gabas sai mun dan karkace mun yi kudu ko mun yi arewa kamar yanda mafi yawa ana suke cewa wai sai an dan karkata arewa wanda yake cikin masallacin Allah ne alhurma wanda yake hango Ka'aba to wannan shine dole sai ya fuskance ta sai ya fuskanci ainihin ita Ka'abar wanda yake gano ta da idansa kenan amma duk wanda baya hango Ka'aba to wajen inda take shine zai fuskanta wanda yake kudancin ta ya kalli arewa wanda yake arewacin Ka'aba ya kalli kudu wanda yake yammacin Ka'aba ya kalli gabas wanda yake gabacin ta ya kalli yamma wannan shine ka'ida abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dora mana na'am yanayin kamar ni
yanayin abu aiki kamar na alkhairi kamar shayar da mutane da ce da su cikin watan Ramadan shike nan suke tare da shi suka ce kamar yanayin abin ne ba dan Allah ba zai eh dauke da gurin nasu sai kan yake shine alkhairi
wani misali mutum ne yake ayyuka na alkhairi misali ciyar da dukiya musamman a cikin watanin Ramadan yana tanada ma masu azumi kayan bude baki sai wasu suke tuhumar sa suka ce ai yanayi ne dan a gani a fada jin wannan sai ya sanya ya dauke daga wurin da yake karuwa ya kai ma wasu jama'a na daban ba laifi bi yin da wannan yin haka kuma maganar su su ce yayi ne saboda riya dan a gani a fada in dai ba wani alamu bane suka tabbatar da haka wannan baya dacewa domin haramun ne musulmi ya muna na zato game da dan uwansa musulmi iya abinda ake bukata dan uwanka mumini ka kyautata masa zato duk wani abin da yake kyautata masa zaton cewa yayi dan Allah yana neman sakamako ne na Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama. Waye baka labarin cewa dan a gani ayaba yake? Wannan al'amari ne wanda yake cikin zuciya, sanin abin da yake cikin zuciya wannan naga Ubangiji subhanahu wataala. Amma in ya fito da wasu alamu ya nuna cewa dan a gani ayaba, to wannan shi kanshi ba za ka yanke hukunci akan cewa duk aikin da yake wannan yana yin shi ne kawai dan a fadari ya ce yake. A nan da ya dauke ya kai wani wuri, wannan ba laifi bane bai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato baban da ke bayani game da wato sharadi a cikin saye da sayarwa. Wato yin sharda a cikin saye da sayarwa, wanda bayani ya gabata asali game da yin sharda a cikin saye da sayarwa shine halacci da inganci, kuma dole duk wanda aka gitta sharadi a kansa ya cika wannan sharadi da aka yi, imma shi mai saye ko shi mai sayarwa. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi, wanda hadisin na cikin sunani Abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala wal muslimuna ala shurutihim. Manzo Allah yace sasantawa sakankanin jama'a ta musulmi halak ne, sai din sasantawar da ke halatta abinda Allah ya haramta, ko kuma sasantawar da ke haramta ma jama'a abinda Allah ya halatta. Sai manzo Allah ya ce wal muslimuna ala shurutihim, musulmi suna kan sharadansu, duk sharadin da aka yi in dai bai ci karo da shari'a ba to dole ne ka cika da wannan sharadi da aka yi, domin alkawari ne. Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, ya ku mu'minai, Ubangiji ta'ala yace ku cika da alƙawullan da kuka yi, al uqud bi ma'ana al uhud. Haka ya koma faɗa a cikin suratul an'am, wa bi ahdillahi awfu, game da alƙawarin Allah ku cika. Haka kuma yace wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, ku cika game da alƙawarin Allah in kun kulla alƙawari tsakaninku da shi, ko kun kulla alƙawari tsakaninku da bayansa. Don haka duk lokacin da kuka kulla ciniki mai saye ya maka sharadi, wannan sharadi kuma bai ci karo da alƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to cika wannan sharadi ya zama wajibi a kanka. Ko kai mai saye kama mai sayarwa sharadi, in dai sharadi ne wanda bai ci karo da shari'a ba to dole ne shi ma ya cika. Akan haka ne muka wuce da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa Barira Allah ya kara mata yadda ta zo wajen Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, take faɗa mata, take cewa ka tabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin ukiya, tace na kulla yarjejeniya ta dora fansa, wato ni da masu gidana, ma'ana na yarda na amince sun dora mun fansa akan cewa zan hada musu wato ukiya tara, amma a dukkan shekara zan hada musu ukiya guda, kenan sai an shekara tara za ta ida biya. Tace ba ini ne, tace ya Aisha ki taimaka mu. Wanda bayani ya gabata, wannan yana nuna mana duk lokacin da wata bukata ta wujuru maka wanda baka da halin daukanta, ba laifi bane baka nemi cewa a taimaka maka. An gane ko? Imma a taimaka maka, a ramta maka kudade ko abinda kake bukata, ko in ka san baka da halin biya to ka nemi cewa a taimaka maka taimako fi sabilillah, ko a baka sadaka. Kamar yanda ita anan tace fa'ini ne, tace ya Aisha ki taimaka mu. Aisha sai ta ce nace da ita in ahabba ahluki an auddaha lahum wa wala ukli fa'ant, in har masu gidanki suna so sun yadda sun amince na lissafa musu wannan ukiya tara a take yinki, amma fa da sharadi alwalaicin ki ya kasance nawa ne. Aisha tace zan yi. Allah ya ko yanzu zan lissafa in baki kai musu. Wanda kasancewar mun yi bayanin cewa duk lokacin da ciniki ya zamanto kudi hannu, me kaya yafi kwadayin zartar da wannan ciniki sama da cewa sai zuwa wani lokaci ne za a biya shi ko kuma da kadan kadan ne za a ringa zuba masa. Dan misali yanzu mutumin da zai iya sayar maka da kaya jika 10, wanda misali wannan wata zaka bashi jika 5, wata na gaba ka bashi jika 3, wancan ka bashi jika 2, idan ya samu wanda zai sayi kayan shi jika 9 take yake bashi kudi, to zai fi kudin zartar da wannan ciniki na jika 9 akan na jika 10. Tare da cewa Aisha ba ta latsa su ba, abinda suke bukata shine tace za ta hada ta ba su take yake, amma da sharadin alwalaicin Barira wato nata ne. A lokacin nan Barira Allah ya kara mata yadda ta koma wajen masu gidanta ta fada musu abinda Aisha Allah ya kara mata yadda ta fada mata. Fa abau alaiha, suka ki yadda, suka ki amincewa. An gane ku? Basu amince ba kenan. Aisha ta tsa kudi ta basu, tare da cewa kuma alwalaici na Aisha ne, suka ce basu yadda ba. Shine fa abau alaiha, ai imtana'u alaiha, suka ce basu amince ba. Fa ja'at min indihim wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalis. Barira ta dawo daga wajen masu gidanta, ta dawo wajen Aisha Allah ya kara mata yadda. A lokacin da ta zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaune a gidan Aisha. Fa qalat, sai ta ce mata, inni aradtu zalika ala ahli. Ya Aisha, abinda kika faɗa mu, naji na bujiro ma masu gidana, na faɗa musu zaki lissafa kudin gaba daya ki tsa musu, da sharadin kuma alwalaici naki ne. Fa abau illa an yakuna lahumul wala, amma sun ki amincewa sai dai idan alwalaici zai kasance nasu ne. Ni za a yi. Fa akhbarat Aishatu Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda masu gidan Barira suka faɗa mata, wanda mun yi bayani a nan baya. Kenan ba sharadi bane ba cewa mace in za ta shiga cikin gidanka sai ta nemi izininka. An gane ku? Kamar yanda Barira anan ta shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da izininsa ba. Amma mun yi bayanin cewa in ka tabbatar da mata ne in guzurutsu ma masu hasa wutar fitina, to wannan zaka iya taka musu birki. Kuma inda jan kunne ma kana iya jan kunnan su. Daga yau kada na saki ganin ki ma a unguwar, ba ma kofar gidana ba. Ai ana bada tsoro, in aka bada tsoro ai sai ta san inda dare ya mata. Akwai su a cikin jama'a, ko ƴar uwarta ce ko mun kusacinta da ita, in dai fitananniya ce, to kana da ƴancin da zaka hana a shiga gidanka. Dan bayya halatta mace ta shigar da wani cikin gida sai wanda mai gida ya yarda ya amince da shigar shi, sawa'an namiji ne ko mace ce. Kamar yanda haƙƙi ne wato na namiji akan mace, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa ta bankwana yace mace kada ta sake ta shigar da wani cikin gida sai da izinin miji. An gane ku? Ma'ana duk wanda ta san mijinta bai yadda ba, bai amince ba da shigowarsa, to dole sai ta nemi izinin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Aisha ta bashi labarin, sai yace kuziha washtarti lahumul wala. Aisha yace sayyata, ma'ana ta sa musu kudin basu, yi musu sharadin cewa alwalaicin nasu ne. Fa innamal wala'u liman a'tak, amma fa ki san da cewa alwalaici a shar'ance na tabbata ga wanda ya yantar da bawa, amma yi musu sharadin cewa alwalaicin nasu ne domin su gane kuskurensu. Anan zamu fa'idanci idan ka ga dan uwanka yayi nihin aiki, wani aikata aiki na alkhairi, abinda ake bukata ka bashi karfin gwiwa, ka taimaka masa ya yi kokari ya zartar da wannan aiki domin ya samu sakamakon lada a gobe kiyama. Kaga anan aiki ne na alkhairi Aisha ta yi niyyar yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kara mata karfin gwiwa yace je kike, wanda kamar yanda bayani zai zo nan gaba, wannan ukiya dai fa kowace ukiya ta kai a sayi raƙumi a wannan lokacin kudin raƙumi ne kudin raƙumi kusan tara Aisha Allah ya kara mata yadda ta hade musu a lokaci guda wanda mun yi bayanin mace tana da yanci a cikin dukiyarta ta sayi abin da ta ga dama ta yi kyauta da abin da ta ga dama ta yi sadaka da abin da ta ga dama in dai dukiyarta ce to tana da yanci a ciki sai dai ta hanyar kyauta ta zama ba laifi bane ba ta shawarci mijinta ina so zan yi kaza yaya ka gani idan da wata shawara wanda yake gani tafi abin da ita take nihin yin ya bata shawara in ta ga yayi daidai ta karba idan bata karba ba kuma ba laifi bane ba dan haka anan kaga lokacin da ita Aisha Allah ya kara mata yadda za ta biya wannan kudi ai bata nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa za ta fanshi burira kudin da aka dora mata na fansa za ta biya sai bayan sun tantance har ma an je an kasa daidaituwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Aisha ta fada masa fafa'alat Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta aikata ma'ana ta tisa kudi ukiya tara ta ba burira ta kai ma masu gidanta tace eh ku je ku kike da alwalaici thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nas sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a fahamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa ya gode ma ubangijinsa subhanahu wata'ala wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi thumma qala sannan manzo Allah sai ya ce amma ba'du bayan abin da ya gabata na godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala ladabi daga cikin ladabba na khuluba farko kai godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan ka kyautata masa yabo an gane ko ya gabata a khutbatul haja sannan kai at-tashahhud shine wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ka zo da kalima ta amma ba'd wanda ita kalima ta amma ba'd salo ne wanda yake na larabci a nuna maka wato shimfida ta gabata yanzu kenan abinda ake so a fada maka shine za a shiga kai tsaye shine ake kira da faslul khilaf kamar yanda wasu malamai suka ce wa ataina hul hikmata wa faslul khilaf suka ce shine kaulu amma ba'd manzo Allah sai ya ce amma ba'd fama ba'du rijalin yashtariduna shurudan laysat fi kitabillahi manzo Allah ya ce me ya samu wasu jama'a suke sharadi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah abinda ake nihi da kitabullahi anan shine ai hukumullahi wa shari'atuhu an gane ko kamar yanda yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi ai fi hukumillahi wa shari'atihi ba ana nihi ba fi kitabillahi cikin alqur'ani in ka takaita a cikin alqur'ani to idan ya zo a cikin sunna duk da cewa in aka ce kitabullahi sunna ma tana tare da shi me yasa saboda ita take fassara ma'anar abin da alqur'ani ya kunsa shine yace fama balu rijali me ya samu wasu mazaje duk da cewa rijal anan la mafhuma lahu sai dai ka ce fama balu rijali me ya samu wasu jama'a sawa'an maza ne ko mata ne yashtariduna shurudan laysa fi kitabillahi suke gitta sharuda sharudan da ba sa cikin hukuncin Allah wanda anan bayani ya gabata a wannan gaba zamu dau salo daga cikin salo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen wa'azi wajen da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'azi yana riga ba wuya an gane ko baya nuna cewa ga mai laifi a nuna shi a fito da shi fili riga ba wuya ake shine ake kira da at-ta'min ka ga mai kowa da kowa kowa yana ciki kenan wanda ya san shi yake da laifi wannan wa'azi da aka yi ya masa daidai kamar yanda mun yi bayani Hausawa suke cewa kowa yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake kaga anan da yace fama balu rijalin yashtariduna shurudan laysa fi kitabillahi me ya samu wasu jama'a suke yin sharuda sharudan da ba sa cikin hukuncin Allah su masu gidan barira sun san da su ake manzo Allah sai yace kullu shartin laysa fi kitabillahi duk wani sharadi wanda baya cikin hukuncin Allah manzo Allah yace fa huwa badi fataccen sharadi ne wa in kana mi'atash sharadin maza Allah yace koda ya kai sharadi 100 anan da yace wa in kana mi'ata sharadin lil mubalaga ne ba dai in ya kai 101 kace ya halatta an gane ko daidai yake kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum maza Allah yace wallahi inda na san na dada akan 70 kin Allah zai gafarta musu maza Allah yace zan dora to wannan duka ne mubalaga ne maza Allah yace wa in kana mi'ata sharadin koda ya kai sharadi 100 sai yace qada'ullahi ahqqu hukuncin Allah shine mafi cancanta da za a karba abi sai yace wa shar'ullahi awsaq yace sharadin Allah shine mafi amincewa sai yace wa innamal wala'u liman a'ata kusan da cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa kenan tunda a hukuncin Allah wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaicin wannan bawa kenan na Aisha ne domin Aisha Allah ya karra mata yadda ita ta tsa wannan ukiya tara kenan ta lissafa ta basu kenan alwalaici nata ne domin ita ta yantar da bariga wannan kenan ana kiran shi wala'un ni'ima ko kuma ka kiraye shi wala'ul itiq wanda mun yi bayani akwai wala'ul hilf akwai wala'ul itiq idan aka ce wala'ul hilf shine kawance an gane ko shine kawance wanda a wancan lokaci kankanan kabilu sukan kulla kawance da manyan kabilu jininsu duk abin da ya same su su ya sama kamar yanda tsohon shugaba na America yake cewa in ma ka kasance tare da mu ko kana ko ka kasance tare da abokan gabarmu a lokacin da aka kulla kawancen da aka kai mu Afghanistan hari a duk duniya kawance suka kulla da America lokacin da za ta kai hari to wannan shine ake kiran shi wala'ul hilf kawance kenan amma in aka ce wala'ul itiq shine kenan ka yantar da bawa in ka yantar da bawa alwalaicin shi naka ne in Allah ya maka rasuwa ƴaƴanka su za su gaji alwalaicin wannan bawa inda Allah zai masa rasuwa ya bar dukiya kai zaka gaje shi an gane ko kai zaka gaje shi me yasa saboda kai ka yantar da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yake cewa shi alwalaici luhumatun kaluhumatin nasab manzo Allah yace danganta ce yanda ka san danganta wanda take ta jini ba a sayar da shi ba a kyauta da shi ba a sadaka da shi a takaice dai anan abinda muke so mu gane kaga ai wannan ciniki ne mukataba wata ce wani ciniki wani nau'i ne na mu'amala na ciniki to anan masu gidan bariga sun gitta sharadi amma me yasa sharadin su bai yi tasiri ba saboda ya ci karo da hukuncin Allah abin da yake hukuncin Allah duk wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaicin sa kaga dan haka sharadin su ya zama to sharadi kwatacce yanzu misali in sayar maka da riga sai in ce ma amma kar ka sata kuma kar ka yi kyauta da ita kar ka yi sadaka da ita kai ta kawai ka sata kasan akwati kalinki kaga wannan sharadi ne kwatacce yaya za a yi in hana ka kai tasarrufi a cikin abin da yake mulkin ka tunda mun riga mun yi ciniki ka saya wannan naka ne abinda kaga dama za ka yi ko ka sa a jikin ka ko ka yi kyauta ko ka bada ko ka yi menene wannan shine dan haka ai so da yawa sai ka ji mutun ya sayar ma da abu ya ce amma kar ka sai damawa ne to wannan sharadi ne batacce kai kake da yanci wannan wani da aka ce kar ka sai da mushi in kaga dama kyauta sai ka dauka ka bashi zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه فلهكني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسير مثله قط ثم قال بينيه بأوكية فقلت لا ثم قال بينيه فبئته بأوكية واستثنيت هملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك Malam Allah ya ji kansa ke fada wannan hadisi ne na 273 riwaya ta Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya kara musu yadda shi yake ba da labari yake cewa annahu kana yasiru ala jamalin lahu Jabir ya kasance yana tafiya akan wani raƙuminsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a dawo Madina. Kamar yanda yake cikin wata riwaya, yaki ne aka je za a dawo gida Madina, Jabir Allah ya kara masa yadda yana kan raƙuminsa. Fa'aya wannan raƙumi sai ya gajiya sai ya kasa. An gane ko lafazin a'aya an ciro shi ne daga al'i'iya. Al'i'iya shine wato gajiyawa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa a walam yarau annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna walam ya'ya ay walam ya'jaz shine bai gajiya ba bai kasa ba wato game da halittar samai bakwai da kasai bakwai to yaya rayar da matattu zai gagare shi shine anan yace fa aya wannan raƙumi sai ya gashiya ya kasa fa arada an yusayiba Jabir sai nihi ya fita daga sha'anin wannan raƙumi ya sake shi ya kadi daji kawai ya je ya shiga sha'aninsa in aka ce at-tasyib shine ka saki dabba ka fita daga cikin sha'aninta kamar yanda mushrikai suke ware wasu kaso daga cikin garkensu na raƙuma sai a ce wannan na gunki ne a sanadiyar yayi taguwa ta yi tagwaye biyu so uku da sauransu wanda Ubangiji Ta'ala yake cewa ma sha'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham idan aka ce sa'iba shine kenan a Hausa ake cewa tafi sabra dabbar da za a sake ta a fita daga sha'aninta ta tafi kiwo ita kadai ita ce ake kira da sa'iba to su din sun fita daga cikin sha'anin dabba ba a hawa ba a tatsan nononta ba a bugunta ba a mata menene ta zama ta gunki wanda farkon wanda ya sunnanta musu wannan shedancin shine Amr ibn Luhay al-Khuzai wanda shine ya dauko gumaka ya kawo ya girka a kasar Makka ya sunnanta musu bautar wannan Allah shine farkon wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man sawwaba as-sawa'i man sayyaba as-sawa'i wa bahara al-bahair to amma me ake nihi nan da yace fa arada an yusayyibahu ma'ana ya mai nihi ya fita daga sha'anin raƙumin tunda ya kasa yaya za a yi goyen shi za a yi a koma da shi Madina shine sai yace fa da hikalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu muga iya jagoranci na al'umma duk tafiyar da ake maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya yake tsayawa amma sabani yau shugaba sai dai ya wuce gaba ku ku biyo baya wanda abun hawan shi ya kasa an bar shi amma shi yake biyar baya duk wanda ya kasa da duk wanda yake bukatar a taimaka masa sai ya tsaya ya gani nashi yake sawa gaba duka jama'a shi ya biyo baya to haka ake bukatar shugaba ya zamanto yana da adalci yana bibiyar al'ummarsa biyo baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan ya gage yi kiwon al'ummarsa ya ga wanda ya kasa wanda ya yi rauni da wanda yake bukatar agaji a agaza masa to shine anan sai yace falahikan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taraddani ma'ana yace mun fada ali sai ya mun addu'a wadaraba manzon Allah ya bugi raƙumin fasara sayran lam yasir mislahu ka raƙumin sai tafiya da dai bai taba yin irin ta ba ya zabura wani kuzari ya shiga gangan jikinsa ya zage yake tafiyar da da bai taba yin ta ba shine yace fasara sayran lam yasir mislahu qaw da manzon Allah ya masa addu'a ya bugi raƙumin take yin gira raƙumin sai yayi tafiyar da bai taba yin ta ba da dai wannan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bugun raqumin raqumin sai ya kwashi wani kuzari yayi tafiya tafiyar da dai bai taba yin kwatancin ta ba wanda bayani ya gabata gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan sa jiki ne wanda yake ma'abucin albarka da abin da ya taba gangan jikin sa na tufafi na takalmi na menene komai abin da ya shahi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abucin albarka ne dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya fita daga jikin sa da duk abin da ya shahi jikin sa wannan akan nemi albarka kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi arwalla sahabbai sai sun kusa su yaki juna akan ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu su waki ko mu ce wa wasu waki wani in bai samu ba sai ya zo jikin dan uwan shi sai ya gogi lemar shi ma ya shafa a jikin sa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaki hadisi ne sahihi sahabbai rigaye ake kowa so yake kakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da majinar ta fada jikin shi ya goga a jikin sa haka kuma hadisi sahihi bayan ya zo yayi jifa a ran 10 ga wata ya kirayiwan zamun sai ya aske masa kansa bangaren dama manzo Allah sai ya ba Abu Talha yace wannan naka ne da aka aske bangaren hagun manzo Allah sai ya ba Abu Talha yace a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu uku wani ya samu sama da haka aka ba su kowa ya je ya nemi albarka da shi to wannan neman albarka game da abin da ya shafi jikin mutum wannan ya takaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar Allah ya kara masa yadda shine fiyayye a cikin wannan al'umma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a nemi ba albarka da ruwan alwalla na Abubakar ko miyansa ko gashinsa ko majinarsa ko rigarsa ko takalminsa ba abinda sahabbai suka nemi albarka da shi haka nan Umar wanda shine fiyayye bayan wucewar Abubakar sannan Usman sannan Aliyu ba ɗayan da aka nemi albarka da abinda ya shahi gangan jikinsa me yasa domin mazan jiya sun fahimci neman albarka da abinda ya shahi jikin wani wannan ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
na'am
babu wani wanda zaka kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da yawa malamai sun yi bayani sun akan irin waɗannan hadisai sai su ce wannan yana nuna kenan at-tabarruk bi atharis salihin akan iya neman albarka da gurabun salihan bayi miyan su ko majinar su ko ruwan arwallar su ko tufafin su ko takalmin su ko menene malamai suka ce kun kuskuro an gane ko saboda wasu dalilai a farko dai babu wanda za a kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne za a kiyasta shi wanda kasancewar al'umma gaba daya aka dora a tafin suke ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rijaye su tun daga Adam har zuwa kiyama da za a dora duk wani mai daraja akan tafin suke ne tun daga Adam har zuwa kiyama a dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tafin guda manzon Allah sai ya rijaye su kira yaya za mu kiyasta wanda shi kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun san da me ya cika shi wanda ake neman albarka da miyansa ko da majinar shi wa yake da tabbacin cewa abin da zai cika da me ya cika wanda manzon Allah ya faɗa mana al-umuru bil khawati al-amra ana la'akari da su da abin da mutum ya cika sanin cewa bawa ga abin da ya cika wannan al'amari ne wanda yake na ga Allah subhanahu wataala kuma anan bai zamanto ba ma ahalan game da neman albarka me yasa saboda kasancewar sanin nagarta yana ya ta'allaka da abin da yake cikin zuciyar bawa to shi wane ne ya leka a cikin zuciyar shi ya tabbatar da cewa mutumin kurai ne balantana a neman albarka da shi babbar hujja sahabbai ba wanda suka nemi albarka da miyansa ko da majinansa ko da ruwan arwallarsa ko da tufafinsa face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkar hannunsa ne da ya bigira kuma raƙumin take yake kwashi wani kuzari ya ringa tafiya tafiyar da ada da dai bai taba yin ta ba haka Mahmud ibn Rabi Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi yace bana mantawa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidanmu ya sanya aka ciko guga da ruwa manzon Allah ya gumtsa ya furza mu yace a lokacin nan ina dan shekara 4 wanda ya gumtsu ruwa ya furza masa a fuska domin ya samu albarka da ruwan da ya gaurayu da miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma hikima ta biyu muda'aba ce, wasa da kankanin yara ya faranta musu rai. To shine Alan yace fadaraba o fada'ali wa daraba, manzon Allah ya mun addu'a. Kuma wannan yana nuna mana ashe mu mu'mine abinda ake bukatar junan mu ya ringa ma juna addu'a ta alkhairi. Kamar yanda in kama dan uwanka addu'a ta alkhairi, Allah yana wakilta wani mala'ika yace kai ma wato kana da kwatankwacin abinda ka roka masa na alkhairi, kai ma Allah zai baka kwatankwacin abinda ka roka masa na alkhairi. Shine yace fada'ali wa daraba, shine sai yace fasara sayran lam yasir mislahu qabbu, raqum sai tafiya tafiyar da dadai bai taba yin kwatankwacin ta. Thumma qala, sannan sai manzon Allah yace masa bi'inihi bi uqiya, sayar mun da raqumin naka uqiya guda. Kaga ba uqiya kudin raqumi ne, an gane ko yace sayar mun da raqumin naka uqiya guda. Wanda ya gabata a darasin mu na sunanin Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Umar yake cewa babu wata mata daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ko wata ɗaya daga cikin ƴaƴansa wadda aka biya sadakinta sama da uqiya 12, tare da cewa wancan hadisi na Aisha bai cin masa ba wanda an biya uqiya 12 da dan dore. To duk da cewa Umar ko yayi ilga'in dorin ne ya san da wannan galibi, sai kuma matarsa kenan wadda sarki ne ya shi Ummu Habiba, wanda shine ya biya sadakinta, ya biya sadakinta sama da haka. Kenan abinda muke bayani a nan, a wancan darasi mun yi bayanin cewa da an takaita sadaki a jikka 50, yanzu zamani ya canza, al'amura sun tsada, da kenan ya kamata ya zamanto a dan canza akan wannan. Wanda da ba ka gani uqiya, duk uqiya dai a wannan lokaci raqumi ɗaya ne, kenan kowace mace kusan raqumi 12 ne aka biya sadakinta, wanda duk uqiya kuma dirhami 40 take. To ka dauka a yau a ce raqumi duk raqumi za a saye shi ma a shikka 100, raqumi 12 nawa za a biya? Miliyan 1 da shikka 200 sadakin mace. A yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi Umar yana cewa kar ku tsadada a wajen sadaki, in har tsadar sadaki wani karamci ne da wata kima da wata daraja a nan duniya, ko kuma wata takawa ce a wajen Allah, to manzon ku shine yafi dacewa da ku. Yace babu wata mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura daga cikin matansa, ko wata diya daga cikin ƴaƴansa da ya aura, wanda aka biya sadakinta sama da uqiya 12. Kaga Umar yana nihin ya dakatar da su akan gulgudan abin da manzon Allah ya biya uqiya 12, duk da cewa zaka iya biyan kasa da haka, kuma zaka iya biyan sama da haka. To anan kenan mun gane uqiya kudin raqumi ne, kenan kusan raqumi 12 a wannan lokaci. Shine anan sai yace bi'inihi bi uqiya, manzon Allah yace sayan mun da shi uqiya. Fa qultu la, sai nace a'a, ban yarda ba, ban amince ba, bazan iya sayar da shi ba da uqiya. Wani yakan iya cewa to ai bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne, tunda ya ce a sayar masa dole a sayar masa. Jabir ya san a nan ba tilas bane a bi shi, domin abu ne wanda yake mallakar ka, nan Allah bai wajabta mana ba. Ko mahaifinka ya ga abu a wajen ka yace sayar mun kaza, in kai kana da bukata kana iya cewa, in ka ce masa kuma ba laifi bane ba. An gane ku? Shine anan yace fa qultu la, nace masa a'a, bazan iya sayar da shi ba uqiya. Thumma qala, sannan manzon Allah sai ya koma fada yace bi'inihi, yace ya Jabir sayan mun da raqumunka. Wannan yana nuna mana in ka ga abu a wajen mutum ko da ba na saidawa bane, kana iya tambayar shi, ka nemi cewa wani sai sayar mun da kayanka. In ya yarda ya amince ya sayar maka, in bai yarda ba kuma ya ce maka a'a. Ba sai mutum ya kasa kaya ba sannan zaka, wani in ka zo ka ce mishi wani sayar mun kaza, sai ga cewa kamar ka wulakanta shi. Ai ba wulakanci bane ba, bukata ce ta sa kai ka nemi cewa ya sayar maka da wannan abu. Shine manzo Allah ya sake faɗa masa yace bi'inihi, yace sayar mun da shi ya Jabir. Jabir yake cewa fa bi'ituhu bi uqiya, na sayar masa da wannan raqumi uqiya ɗaya, dirhami wato 40 kenan. an gane ko tunda mun yi bayani dirhami ukiya dirhami 40 take badawa ukiya 12 abinda take badawa dirhami 480 dukkan ukiya dirhami 40 ce sai yace wastasnaitu himlanahu ha ukin ayo sadika sai masa ko yace wastasnaitu himlanahu yace sai na henayi tugon wato hawara kumin ila ahadi har zuwa iyali na sai mun je Madina zan bada eh na yarda na saida amma fa ba anan ba zan baka sai mun isa Madina dan haka mutun ya ga baburkin ka yana bukata kuka kashe ciniki sai ka ce masa ina da wasu zarganiya sai nan da zuwa rana ya ce wa in na gama sannan zan baka in ya yarda ya amince a kashe ciniki kuma sai rana ya ce in yazo ya amsa ko ka sai mota a tasawa misali zaka zo da ita nan da magaran kenan anan kana iya masa sharadin cewa to sai na je gida zan baka an gane ku ko anan misali kun yi ciniki ka sai mota anan kai ba maradi ne baka iya mota ba sai ka ce masa to da sharadi wannan sai ka kai min ita maradi ni ba iya mota ba ne sai ka hauka kai min ita kaga anan wane ne ya sharadi shi mai saya yayi sharadin kenan sai an tuka wannan mota an kai masa kai ne kaga mai icce ka zare shi a bakin gari kuka yi cinikin icce sai kai masa sharadin sai ka kai mun unguwa sai ka kai mun kofar gida ka aje in ya yarda ya amince a tabbatar da ciniki in bai yarda ba kuma shikenan kenan da me saya da me sayarwa kowa yana iya yin sharadi matukar sharadin bai cika da hukuncin Allah ba in ku aka yi sharadi kuma dole kowa ya cika shine anan yace wastasnaitu himlanahu ila ahli nayi tugon hawara kuma zuwa iyali na kenan sai mun isa Madina zan bashi fanamma balabtu jarir yake cewa lokacin da na iso Madina ataituhu bil jamal kai tsaye sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raqumi nace gaya fanaqadani samana take yake manzon Allah ya hannanta mu kudi wannan yana nuna mana in an kashe ciniki to ana buƙatar shi mai sayar da kaya yayi gaggawa ya damka kaya ga hannun wanda ya saya shi wanda ya saya yayi gaggawa ya damka kudi a hannun wanda ya sayar masa da kaya kamar yanda ana isowa Madina kai tsaye Jabir Allah ya kara masa yadda ya jara kuma ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai masa take yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa kudi ya meka masa ثم رجعت جابر yace sai na juya baya na koma fa arsala fi ithri maza Allah sai ya aika baya na yace maza a dawo da ni fa arsala fi ithri ya aika a sauna cewa a dawo da ni lokacin da na dawo fa qala sai manzon Allah yace da ni atarani ma kastuka li akhudha jamalak jabir kana ganin cewa na latsa ka ne kawai dan na karbe maka raqumi almuma kasa shine wato latsi kenan an gane ku me ake cewa latsa kaya kamar yanzu misali a bace maka kawo jika goma sai ka ce jika biyar kaga ai ka latsa shi da yawa wannan kuma akwai ɗan kasuwa waɗanda abinda ba zai wuce ba jika biyu ko jika uku sai ka ji an ce ka kawo jika goma in baka san kan garin kai tsaye sai ka taya abin jika biyar shi kuma abin daman duka kwata-kwata bai wuce jika uku ba kwata-kwata bai wuce jika uku ba akwai masu yaudara akan irin wannan kasuwa wannan kwata-kwata kuma baya dacewa gara ka gaya ma mutum dan abinda ba za ka zirma ba abinda misali in jika goma yake in an gane ko abinda an san duka kwata-kwata daman bai wuce jika goma ba abinda bai wuce ba jika bakwai kudin shi to anan ba laifi bane kana iya fada jika goma amma abinda bai wuce ba jika uku ko jika hudu ka ce ma mutum jika goma kenan sai ma mutum ya rasa inda zai kama shine ake kira da latsi kenan shine yake cewa a tarani ma kastuka manzo Allah yace wai shin kana ganin cewa na latsa ka ne da akhudha jamalaka dan na karbe maka raqumi manzo Allah sai yace masa khudha jamalaka wa dirahimaka manzo Allah yace karbi raqumunka kuma karbi kudaden gaba daya an baka fa huwa laka manzo Allah yace duka an baka anan a takaice wannan hadisi da malamin ya shigo mana da shi yana nuna mana kenan kissar Jabir Allah ya kara masa yadda da yanda ya wakana tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan raƙumi wanda a karkashin wannan hadisi kenan zamu fa'idanci shine halaccin wato yin sharadi a cikin ciniki shi mai saye ko mai sayarwa yakan iya gitta sharadi in sharadin bai ci hu bai ci karo da hukuncin Allah dole a cika shi dole a zartar da shi anan lokacin da Jabir ya sayar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan raƙumi yaya akai Jabir yayi sharadin cewa ba zai bayar da raƙumin anan sai an je gida Madina an gane ko kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar da wannan sharadi ne yasa domin bai ci karo da hukuncin Allah ba sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine gabatar da taimako ga duk wanda yake da bukatar a taimaka masa ba sai mutun ya fito ya ce ku taimaka min sannan za ku taimaka masa abinda ake bukata ku lura da yanayin mutun in yana da bukatar a taimaka masa ku taimaka masa kamar yadda Jabir Allah ya kara masa yadda akwai nauyi a kan shi wanda mun wuce da hadisi a cikin darasinmu na Sunan Tirmidhi wanda Jabir yayi aure yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace masa wace irin mata ka aura sai yace bazawara manzon Allah yace me ya hana ka aure budurwa wanda zaka ringa wasa da ita tana wasa da kai a wata riwaya tana cizon ka kana cizon ta yace ya rasulullahi mahaifina ya mutu ya bar min ƴan uwa mata guda tara yace in na kawo yarinyar karama ai ba za su iya daidaitawa wanda fitina me zai kasance tsakanin su wanda su za su ringa ganin sa'arsa ce yace dan haka na ka na auri bazawara wanda za ta ringa wanke musu kai ta yi musu kitso ta yi musu kunshi ta gyara jikinsu manzo Allah yace masa kai daidai Allah ya sanya maka albarka to kaga anan fa mahaifinsa da ya mutu ƴan uwan shi mata guda tare ya bar mishi kuma shi yake daukan nauyin su kaga yana bukatar a gaza masa kuma ba wata dukiya ba mahaifin nashi ya bara masa to shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wani salo ne ya taimaka mishi yayi cinikin raƙumin sa amma ba dan yana bukatar raƙumin ba manzon Allah ya mayar masa da raƙuminsa sannan kuma ya bashi da kuɗin gaba ɗaya yace fa huwa lak yace gaba ɗaya naka ne wannan kuma hadisin yana nuna mana wato shugaba ko alƙali ko mataimakinsa ko ma wane ne zai iya sayan abu a hannun talakawansa kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaba ya sayi abu daga wajen wanda yake na ƙasa da shi ba laifi bane ba ciniki ko tsakanin da da mahaifi yake wannan kuma yana nuna mana duk wani abu wanda mutum ya mallaka na dukiya ba laifi bane a jingina masa kamar yanda yake cewa a tarani ma kastuka li akhudha jamalak kana ganin cewa na latsa ka ne dan na karbe maka raƙumin ka kaga nan manzo Allah ya jingina raƙumi ga Jabir cewa nashi sannan kuma wannan yana nuna mana shar'an ta mana kyauta kaga anan da raƙumin da kuɗin gaba ɗaya kyauta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Jabir ba sadaka bace ba kyauta ce ya bashi wannan ita kyauta ana yin ta ne saboda ƙara danƙon zumunta da so da ƙauna tsakanin jama'a bambancin kyauta da sadaka ita sadaka ana yin ta ne ga mabukaci kyauta ku ana yin ta ga mawadaci da ma wanda yake da bukata kenan kyauta ta ci sadaka fadi saboda ita kyauta ana yin ta ga mabukaci kuma ana yin ta ga mawadaci ko sarkin garin ku zaka iya sayo kwalbar turare wanda bata wuce jika guda ka je ka kai mishi jika ka kai mishi ita kyauta amma yau ka je ka ce masa ranka ya dade ga sadaka kaga ba kai kanka ka san ba kai daidai ba amma in ka ce masa ranka ya dade ga kyauta zai karba da hannu biyu kuma babu abin da zai da su a cikin zuciyar shi face so da kauna wannan abin da ka bashi sai ya baka dubin shi a take ko ya sa a baka dubin shi ma amma ka bashi ya amsa to amma shi talaka akan iya masa kyauta akan iya bashi sadaka sai dai ita sadaka da yake mabukata ake ba ita sadaka ta fi lada. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake cewa in tuqdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Galibin ayoyi da suka zo a cikin Al-Qur'ani abinda suke kwadaitarwa game da yin sadaka, ita sadaka ana yin ta ne domin samun sakamako a ranar kiyama, a samu kusaci da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kyauta ana yin ta domin in kayi ta saboda ka samu soyayya da kauna tsakaninka da ƴan uwanka mu'mine ku zama tsuntsiya madaurinki daya, wannan kyauta zaka samu sakamakon ta a gobe kiyama. Kuma wani gun mutum yakan iya yin kyauta domin ya ƙara samun kusaci zuwa ga mutum, wani yakan iya yin kyauta saboda wata maslaha ta rayuwar shi ta duniya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma junanku kyauta sai ku kaunaci juna, ita kyauta kenan tana ƙara danƙon zumunci da so da kauna tsakankanin mu'mine. To shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Jabir kyautar raƙumin da kuɗin gaba ɗaya. Wannan kuma hadisin hallo yana nuna mana halaccin mutum ya bada labari dangane da wani al'amari da ya wakana gare shi a cikin hali na bulaguro, wasu abubuwa na mamaki da mutum ya gani. Shi ne anan Jabir yake bada labarin yanda al'amarin sa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiya da suka yi. Wannan kuma hallo yana nuna mana ka bujuro ma da mai kaya ina buƙatar kayanka kuma ka zazan saya, an gane ku, ka ce masa sayar min da baburkinka jika dari uku, kaga anan kai kayyade kuɗi, ka ce masa in ka sayar min da baburkinka dari uku zan saya, jika dari uku zan saya. Anan shi Jabir ai ba kuɗi bai sa ma kayan shi, manzo Allah bai ce masa ba nawa za ka sayar min, a cai sayar min da raƙuminka uqiya kenan. Anan kakan iya bujuro ma mai kaya sayan kayan shi kuma ka kayyade kuɗi, sayar min da kayanka kaza, in ya ga yayi ya sayar maka, in bai yi ba ya ce ƙara kaza, an gane. In ya ma tausaya maka sai ya ce to na sayar maka amma hamma na rage maka kaza a ciki. Wannan kuma hallo yana nuna mana halaccin latsi, ka latsa kaya kafin ciniki ya tabbata, kafin a dandance kana iya latsawa ka ce na saya kaza, ya ce kawo jika goma ka ce na saya jika biyar ko na saya jika bakwai, an gane ku. Yanda shi mai kaya ba a son ya yi kiri da yawa, haka shi ma mai saya ba a buƙatar ya latsa kaya ya yi ƙasa da yawa yanda za ka ƙure ma mutum riba. To amma tare da cewa kafin ciniki ya tabbata wannan ba laifi ba ne mutum yakan iya latsawa, amma bayan an kashe ciniki ka tsaya kaza sannan ka sake yi kasa wannan baya dacewa, inda ciniki ya riga ya tabbata ba maganar ka yi baya, kamar yadda shi mai kayan kuma baya halatta yi gaba ya ƙara wani abu. A takaice wannan hadisi yana ƙara nuna mana kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda manzon Allah yake bibiyar mabiyansa, yake bin diddiginsu ya ga halayen da suke ciki, yanda kuma yake taimaka ma duk wanda yake da buƙatar a taimaka masa. Maqasudin shigo da hadisin dai a baban shine kenan, yana nuna mana cikawa game da sharadi tsakanin mai saye da mai sayarwa, wannan tilas ne. In mai saye yayi sharadi in dai bai ci karo da hukuncin Allah, dole kai wanda ka sayar masa da kaya ka cika da wannan sharadi, in kai shi ma dole ya cika maka wannan sharadi, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika ma Jabir sharadin sa da yace sai mun je Madina zan bada, da aka je gida ku sannan ya kawo raƙumi ya danka masa. Wato Hafiz Ibn Hajar, Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari, yake cewa a wannan kissa ta Jabir wani malami shine As-Suhaili ya ambata wani abu wanda yake mai kayatarwa game wata munasaba game da wannan hadisi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Jabir labarin halin da mahaifinsa yake ciki bayan Allah ya karbu rayuwarsa a yakin Uhud, domin mahaifinsa Abdullahi ibn Haram a yakin Uhud ya samu shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wani lokaci sai yake ba Jabir labarin halin da mahaifinsa yake ciki, manzon Allah yace masa Ubangiji ta'ala ya rayar da mahaifinka. Ubangiji ta'ala yace masa ma za ta shtahi a fa'aziduka, me kake bukata na dada maka ya kai Abdullah? Ubangiji ta'ala ya tambayi baban Jabir me kake bukata a kara maka, yace abin da yake bukata a rayar da shi, a dawo da shi duniya, ya sake fita fagen daga a sake kashe shi domin ya samu ladan da ake samu na shahada. Ya ga irin karamcin da Ubangiji ta'ala ya shirya ma shahidai, shine sai ya burin yace a dawo da shi duniya ya sake fafatawa da abokan gaba a kashe shi ya samu shahada. Ubangiji ta'ala ya nuna masa alƙawari ne, ya riga ya zartas mutuwa ɗaya ce ɗaya ake. To shine anan yake cewa kaga wannan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba Jabir, wato ya manzon Allah ya tabbatar ma Jabir abinda shi mahaifin nasa yake so yake marmari. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi raƙumin Jabir, wanda raƙumin shine abun hawa na Jabir, kuma da kuɗi wanda yake sananne. Da ya sayi raƙumin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya maida ma Jabir raƙumin, ya hada masa da kuɗin, kuma sannan ya ƙara masa akan kuɗin kamar yadda yake cikin wata riwaya. Aka bashi raƙumin shi, sannan aka mayar masa da kuɗin raƙumin, kuma aka ƙara masa wani abu. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala mi ya faɗa, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa Allah ya fansa daga bayinsa mu'minai rayukansu da dukiyarsu, su sadaukantar da rayukansu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin shi, shi kuma zai masanya musu da aljanna. Shine yace yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Kaga anan mahaifin Jabir bai sadaukantar da rayuwarsa ba, ya sadaukantar da rayuwarsa, kuma an gane ko? Domin ɗaukaka addinin Allah. Da ya mutu shin Ubangiji ta'ala bai rayar da shi ba? Ya rayar da shi, ya tambaye shi, yace me kake bukata? Yace abin da yake bukata a dawo da shi duniya. Kaga anan kasancewar ya sadaukantar da rayuwar shi, Ubangiji ta'ala ya azurta shi da shahada, kuma Allah ya rayar da shi. Bayan an rayar da shi, aljannar dama an masa alƙawarinta, kuma ƙari gaya shine ganin zaci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda shi anan Jabir, abinda muke so mu gane, sai ka dan nutsu za ka iya ganewa. Shi anan Jabir an sayi raƙumin shi, da aka sayi raƙumin shi, da aka iso Madina aka maida masa raƙumin shi, aka bashi kuɗin raƙumin, kuma aka ƙara mishi. An gane ku? Kenan ya sayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumin shi, ya bashi, amma sai aka bashi raƙumin shi, aka bashi kuɗin raƙumin, sannan kuma aka ƙara masa. Shi anan mahaifin Jabir ya sadaukantar da rayuwar shi domin ɗaukaka addinin Allah, ya samu shahada, Allah ya dawo masa da rayuwar shi, kuma aka bashi aljanna. Kenan kuɗin ran shi da ibada aka maido mishi ran, kamar yadda shi Jabir aka maido mishi da raƙumin shi, da an amshi raƙumin kuma aka maido raƙumin, kamar yadda shi ya bada ran aka amshi ran kuma aka dawo masa da ran, kamar yadda shi Jabir aka bashi kuɗin raƙumin shi kuma aka bashi aljanna mahaifin. Karin da aka ma Jabir, shi kuma mahaifin Jabir za a ƙara masa, shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada. Kenan Jabir da aka yi ciniki raƙumi ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin kuka yi ciniki, ko ba a baka kuɗi ba, to abu na mutum ne, kawai ka riƙe shi ne a matsayin jingina, in ya kawo maka kuɗi ya karɓi kayan shi. Kaga da ya ba da rayuwar shi domin ɗaukaka addinin Allah, Ubangiji ta'ala ya ba shi aljanna. Kaga aljanna ita ce kenan kuɗin sadaukantar da rayuwar shi, kuma ran shi da aka karɓa kuma aka maido mishi. Dama mai Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah ya dawo masa da rayuwarsa kuma aka bashi aljanna kuma za a ƙara masa shine ganin zati na Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yake lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada alhadithu rabi'u was sab'una ba'da almi'atayn an abi hurayra radiyallahu an annahu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an yabi'a hadirul libad wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhtibu ala khidmati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha li takfa'a ma fi ina'iha wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi ahadirul libadi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hanin wato dangari ya jibinci sayar ma bakauye kayansa an gane ko bakauye idan ya lautu kaya ya kawo binni to haramun ne dan binni yaje ya ce masa kawo kai baka san ba yanda gari yake kawo ni zan sayar maka kar abuji hancin ka wannan haramun an tambayi Abdullahi dan Abbas mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da fadarsa da yace wala yabi ihadirul libada sai yace ai la yakunu lahu sinsara kada dan binni ya zame ma ba kauye dillali a wajen sayar masa da kaya domin hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dakun nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku rabu da mutane Allah ya azurta junansu da juna kowa rabon shi yake ci shi ba kauye idan ya kawo kaya fama yake ya sayar da kayan shi domin ya koma gida in dan gari ya amsa yace shi zai yi dillalancin kaya kaga zai kure ma kaya riba sai kai bango masu saya kaya ba za su samu amfani ba anan ya kuntata ma jama'a shi wanda ya sayi kaya ba zai amfana maimakon a ce misali tiyar hatsi ne ba kauye zai iya sayar ma mutane a dala 80-80 idan dan birni ya zame masa dillali sai ya kai wannan gumiya tara ma'ana gumiya tara da riba dala 10 wanda shi fama yake sayar da kayan ya koma gida to shine anan bayani ya gabata shine yace wala yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi ahadirul libadi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin dan binni wato ya jibinci sayar ma ba kauye kayan da ya kawo haka bayani ya gabata akwai dalili wanda yake nuna kuma in zai saya baya halatta ka jibinci sayar masa sai dai in bai san kayan ba kuma bai san inda ake sayarwa amma in ya sani ka ce kar a bugi hancin shi kawo inji kar a bugi hancin ka inji in so maka wannan shi ma baya dacewa haramun ne amma in shi a radin kansa fa yace je ka kaso mun to wannan ya halatta an gane ko in shi shine ya nema amma kai ka nema wannan baya halatta sai yace wala tanajashu manzo Allah yace kuma kada kuma junan ku ingiza mai kan turuwa menene kasancewar baka nihin sayan kaya da kaga mutun yazo ya tsaya akan kayan da nihin saya sai ka zo ka taya kai kuma ba nihin saya ba kake idan aka ce annaja shine taya kaya ba da nihin saya ba dan ka rudi shi mai saya kamar yanda irin wannan yafi yawaita a kasuwar dabbobi daga kanuho dabba kawai sai wani yazo ya dafa nasa ya jika 40 alhali ita kuma dabbar bata wuce 30 ko 35 dan ya rude ka ka kara wanda wai sai in an gama ciniki in ya rude ka sannan ya dawo shi ya fitar da shi wai ya bashi wani abu shine yace wala tanajashu kar kuma junan ku ingiza mai kan turuwa me yasa aka haranta wannan ciniki domin yaudara ne baka nihin sayan kaya ka zo ka taya domin ka rudi shi mai saya to wannan haramun ne sai yace wala yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi kada mutun ya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa lafazin rajul anan la mafhuma lahu sawa'an namiji ne ko mace ce ne duka sun shiga wala yabi'u ar-rajulu manzo Allah yace kada mutun ya kulla ciniki ala bay'i akhihi akan cinikin dan uwansa wannan yana da fuska biyu misali ka zo shagon wannan ya sayar maka kuna ciniki ya sayar maka da kaya kafin ya fita sai ka zo ka ce aje a waje na akwai gangariya wanda ya fi shi kyau zo in siyar maka. Kaga anan sun yi ciniki ka zo ka lalata musu ciniki, ko kuma aje na shi zo ni zan siyar maka kasa da haka. Ko kuma anan dan uwanka ne ya zo ya sayi abu sun kashe ciniki, ko kuma kasancewar anan sun karkata ciniki ya kusa tabbata, kai ka zo ka shiga, to wannan haramu ne. An gane ku? Dan haka a cikin wata riwaya yake cewa wala yasumu ala saumi akhihi, kada ɗayan ku yayi tayi akan tayin dan uwansa. Amma in a farkon tayi ne, wannan ba laifi bane, amma dan uwanka ya zo yayi tayi ana famar a sallama masa, shi yana buƙatar a sai masa haka, shi kuma yana famar a ƙara masa wani ɗan abu, to haramun ne ka zo ka shiga sai ya fita, sai idan ya daina wannan ciniki. To don haka a nan kenan, in ɗan uwanka ya zo ya taya kaya yana buƙatar a sayan masa, bayya halatta kai ka zo ka shiga cinikin sai ya daina. Haka misali, kuna da shago, in wani ya zo zai sayi kaya a wajen maƙwabcinka, zai sayi kaya a wajen wani, to bayya halatta ka ce zo in sayar maka da kaya a wajena, akwai su wanda sun fi wannan rage ko kuma sun fi wannan kyau, sai ka bar shi. Idan ba su shirya ba, ya tafiyarsa in ya so sai ka kiraye shi, kuma kiran shi ma a gaban ido, wannan ai akwai jin kunya ga wanda ya san mutunci. Me yasa shari'a ta haramta irin wannan? Saboda abu ne wanda yake haifar da gaba da kiyayya. Su kuma mu'mine, duk abin da zai dasa gaba da kiyayya tsakankanin su, to shari'a ta bi hanya ta toshe, ta bi wannan hanyoyi duka ta toshe. Yanzu kaddara cewa mutum ne fa ya zo zai sayi kayanka, kuna ciniki da shi, wani ya zo ya janye shi ya ce zo ni in sayar maka, da wani ido zaka kallo wannan mutum? Babban makiyinka ne, haushinsa zaka ringa ji ka kulle shi a zuciya. Ko kuma kai ka zo ka taya kaya kana buƙatar a sayar maka, kawai sai zo ya hau kan ciniki ya sayi kayan wannan, ba a fita ba kai ya zo ya ƙara kuɗi ya sayi wannan kaya. To don haka shi ne ya ce wala yabi'u rajulu ala bai'i akhihi, kada wato mutum ya ƙulla ciniki akan cinikin ɗan uwansa. Sai ya ce wala yaqdibu ala khidbati akhihi, kuma kada ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa. Idan mutum ya je ya gama ce yana so, suka tattauna ta ba shi haɗin kai, to haramun ne a matsayinka na musulmi kai ka je ka ce kana santa, sai idan wancan ya fita ya daina. An gane ko? Amma ba a farkon wato tayi ba, in a lokaci guda ne. Misali, mutum in sun kai goma ya halatta, kowa ya ce yana santa, in ma sun wuce haka. Kamar yadda a lokaci ɗaya Fatima bintu Qais, Muawiya ya ce yana santa, Abu Jaham ya ce yana santa, gaba ɗaya ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar cewa ga na samu bazaure biyu, Abu Jaham da Muawiya, ya Rasulullahi wa kake bani shawara in aura? Manzon Allah ya ce Muawiya talaka ne, ba shi da dukiya. An gane ku? Shi ko Abu Jaham baya sauke sandar shi daga kafada, wasu malamai suka ce dukan mace yake bata masa galgani, wasu suka ce yawan bulaguro gare shi, kullum yana kan hanyar tafiya. Akan wannan kalima sai da malamai suka yi maganganu sama da goma, mai manzon Allah yake nihi da cewa amma Abu Jaham fala ya ba'ul asa an atiki, ki san da cewa shi Abu Jaham baya sauke sanda daga wuyan shi. An gane ko? Amma waɗannan ma'ana biyu ita ce tafi kusa daga cikin dukkan bayanin da malamai suka yi akan abin da hadisi yake. Manzon Allah sai yake cewa auki auru Usama, na zaba miki Usama shi yafi dacewa. Ash-shahid anan kaga da Muawiya da shi Abu Jaham a lokaci ɗaya suka shiga, domin ba ta rigaye ba ta karkata zuwa wani. In mace ta rigaye ta karkata zuwa wani ta ba shi haɗin kai, ka san da cewa shi yake santa kuma mumini ne, ba shi da wata illa, to anan baya dacewa a matsayinka na mumini kai ka zo ka shiga. An gane ku? Menene muke nihi baya da illa? Kamar misali, ba fasiki bane ba. Kamar misali, in ya zamanto fasiki ne yana aikata kaba'ir da wasu abubuwa, dan ka ceto ta kai ubedinta sai ka shiga ka kasa shi. Me yasa? Saboda ba fasiki ya bayyana cewa. To shine anan yace wala yaqdibu ala khidbati akhihi, kada ya nemi aure akan wato neman auren dan uwansa, shi ma wannan haramun ne. Sai ya ce wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, manzo Allah ya ce kada mace ta tambayi mijinta cewa ya saki yar uwarta. Kaga anan abin da yafi dacewa ne ake nuna ma ƴan uwan mu mata, ba kishiya ba ake cewa, ƴan uwa ake cewa. Kuma ƴan uwantaka anan ta addini ake nihi, domin ita ƴan uwa wanda kuke uwa daya, ko wanda kuke uwa daya uba daya, ko wanda kuke uba daya, wannan haramun ne ku zamanto a karkashin miji guda. Domin ba a hada ƴan uwan juna a lokaci guda a matsayin matan ka ya da kanwa. Sawa'an uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, ko kuma ubansu ɗaya uwa kowa da tata, ko kuma uwarsu ɗaya uba kowa da nashi, wannan haramun ne a lokaci ɗaya. Sai dai anan in kana son ka auri kanwa sai ka saki yar, in ka saki ta ma sai ta gama idda, in saki ne rajadi. An gane ko? In ko kul'u ne aka yi saki wanda yake ba'in, kace ba ta yi, ka ba ta sadakinta, ta ba ka sadakinka. To anan take yanke inda sahi aka yi kulu da mure shi kana iya auren kanwarta. Kamar yadda wannan uwa yake bani kissa, wani ne suke zaune a wata ƙasa, kasancewar ita tana musguna ma mijin, tana abubuwa waɗanda ba su dace ba. Da suka dawo gida, mahaifin aka yi ƙoƙari dai auren aka kashe shi. Da ta gama idda, kanwarta ta aka ɗauka aka ba shi, aka ce kai ke ne ki da shi, da yake zauna da shi. Tunda ita kasancewar ta yi mutunci akan al'amarin da aka yi. To anan abin da muke so mu gane nan da yace wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, kada mace ta tambayi mijinta cewa ya saki yar uwarta. Li takfa ma fi ina'iha, dan ta sauye abin da yake cikin makayin ta hada gaba ɗaya ya zama nata. Misali mutun ne yake da mace biyu, to haramun ne ɗaya daga cikin su ta nemi cewa mijin ya saki wannan, domin ita kawai ya zama nata. Kaga abin da yake cikin makayin na ƴan uwarta gaba ɗaya ta sauye ya zama nata ita kadai, wanda da ita wannan shi mijin shi yake ciyar da ita, shi yake shayar da ita, shi yake tufatar da ita, arzikinta Allah ya sanya a hannun shi. To kin sa an sake ta, kenan anan kin sauye abin da yake cikin makayin ta gaba ɗaya a kwanan ki ya zama naki. Shine manzon Allah yace wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, kada mace ta tambayi mijinta sakin ƴan uwarta. Li takfa ma fi ina'iha, dan ta sauye abin da ke cikin makayinta gaba ɗaya ta hada ya zama nata ita kadai, wannan haramun ne baya halatta. Kuma anan fa ba sai ta fito ba bi lisanil maqala ta ce saki wanci, duk abin da za ta yi na tafusa ta ka ta nuna maka waccan ba ta kyautatawa, da kulla fitina, da wata kissa, da wasu abubuwa, dan dai ka tsani waccan ka sake ta, haramun ne. Duk abin da za ki yi ki sa mijin ki tsani ƴar uwarki, wannan haramu ne. Akwai mata masu irin waɗannan fitina, wasu abubuwa su yi ta kulle kulle, ai ta yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, da sharri da menene ta zo ta kulla, ai an yi kaza, an yi kaza, dan dai ka ringa jin haushin da ka kyamace ta har ka sake ta, to wannan haramu ne. Domin raba tsakanin masoyi da masoyi haramu ne. Kuma anan bai takaita ba akan matan da suke karkashin miji daya, ko mace tana waje haramun ne ta nemi, in ka je kace kana son ta, tace a ita fa ba ta zama da kishiya, sai ka saki matarka. Sai wawa yake amsa irin wannan sharadi in aka masa. Kana iya sakin matar ta ka kuma ita ka sa ta a hannu, kai kamun me ake cewa farar tuli, ka saki wanda take hannunka kuma waccan kuma baka wannan ba. An gane ko? To anan so da yawa akwai matan da suna waje, idan mutun ya ce yana son su, sai su mai sharadin cewa a musayin ka saki matar ka sai gida, ni bana zauna da wancan. In wawa ne ya biya mata, in ya biya mata kafin ta shigo, in ta samu wani wanda take so kuma in ya so shikenan. Daga baya kuma a koma a yi ta ƴar murya in waccan gin ita ma ba ta mai nisa ba. To don haka anan kenan bai takaita ba akan mata biyu waɗanda suke zaune ko sama da haka, haramun ne matan da suke cikin gida a ƙarƙashin miji ɗaya, ɗaya ta yi kutukutun da shi mijin zai tsani wannan mata ya sake ta, ko kuma ta ce mishi kai saki wance. Akwai waɗanda suke haka nan. Kuma haka wadda take waje baya halatta ta nemi ci wanda ya zo neman aurenta ta ce sai ya saki matar shi, wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana anan kowa a bar shi ya ci iya arzikin sa, in ta zo ma ai ba akan ki ba za ta zauna, kuma in an gane ku kenan kowa bakin rabon shi yake ci. Kuma haka ba ma ga matan ba, shi namiji ya zamanto ya bi diddigin yanda zai jefa fitina ya sanya mutum ya saki matar shi, shi ma wannan haramu ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa, a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa wato kada mutum ya yi kokarin bata tsakanin mace da mijinta, shine yake cewa man khabbaba khadiman ala ahlihi falaysa minna wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Manzo Allah yace duk wanda ya bata bawa ga masu gidan shi yayi kokari ya jefa fitina da kyama tsakanin su, manzo Allah yace baya daga cikin mabiyan mu. Haka wanda ya bata mace ga mijinta yayi kokarin jefa fitina sai da ya raba su, manzo Allah yace shi ma baya daga cikin mabiyan mu. In ma an samu abu na rashin zuttuwa tsakanin ma'aurata, to abinda ake bukata kai kokarin sasantawa, kowa ka bashi haƙuri. Amma duk abinda zaka yi ka kulla fitina, kai kokari ka bata mace a wajen mijinta ya sake ta, ko ka zige mace ta fita ta bar mijinta, to wannan haramun ne. Sakamakon haka aljaza'u min jinsil amal, in ka raba tsakanin masoyi da masoyiyar shi kai ma Allah zai raba tsakaninka da abinda kake so a gobe kiyama. Da haka shine anan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada kenan mace ta tambayi miji sakin yar uwarta dan ta sauye abin da yake cikin makayinta. Kenan wannan hadisi da mun bayanai sun gabata akan shi, illa kasancewar alakar shi da wannan kin, kamar yanda Ibn Murakin cewa shi bai gaba wato dangantar wannan hadisi da wannan babi na sharadin kasuwa, tare da cewa malamai da suka bi bayan suka ce al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa ya kulla babi na musamman, baban da yake cewa wato shine yake cewa yawa a cikin babi wanda yake bayanin shi wato a sharda wadanda suke ba sa halatta a wajen aure, kaga kamar yanda baya halatta sharadin da ya ci karo da hukuncin Allah a wajen saye da sayarwa, haka a wajen aure ma baya halatta. Kenan anan duk matar da ta maka sharadin sai ka saki matarka, to wannan sharadi ko da ka ce ka yarda, to wannan sharadi ba dole bane baka cika shi. An gane ko ka yi kokari ka sayo ta, sakin ta gidan baka saki ba, in tana so ta zauna, in ba ta so kuma ka san yanda dare yi mata. Kamar yanda in mutum ya maka sharadi a wajen saye da sayarwa, sharadin da ya ci karo da hukuncin Allah ba dole bane ka cika, kamar yanda a can manzon Allah ya ce ma Aisha ba ta kudin da kai musu yi musu sharadin cewa alwalaicin nasu ne, yace ai alwalaici na kasancewa ga wanda ya danta, kaga maganar a cika musu bai taso ba, me yasa? Saboda ya ci karo da hukuncin Allah. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.